Gagoko's constabulary was Hausa. And so if you remember, when they were marching, they had this song. Yai wawa, yai wawa, Sergeant Major, yai wawa, kukoresi, yai wawa.
Tsohon shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama kenan yayin da yake jawabi a taron bikin ranar Hausa ta duniya wanda aka gudanar a harabar majalisar dokokin Ghana dake birnin Accra. Yana bayanin harshen Hausa da dakarun soji ke amfani da shi a lokacin Gold Coast kafin Ghana ta samu yancin kai. John Mahama ya kara da cewa
the people of Hausa descent have contributed significantly to the cause of our dear nation.
Al'ummar Hausawa sun ba da gudunmawa kwarai wajen shugaban kasar mu tun daga lokacin da aka fara shiri har zuwa lokacin haihuwar kasar mu Ghana. Hausawa sun taka rawar gani mana misaltuwa a yakin neman yancin kasar Ghana. Bikin ranar Hausa ta duniya na burin hada kan al'ummar Hausawa a duk inda suke a fadin duniya tare da yada al'adun gargajiyar ta. Bikin wannan rana a birnin Accra ya tabbatar da hakan domin an baje kolin al'adun Malam Bahaushe inda ƴan tauri da masu rawar ƙorosu da mahaya da wakai suka tsayatar da filin taron. Wasu daga cikin sarakunan da suka halarci wajen sun bayyana ra'ayinsu game da bikin wannan shekarar.
Sunana Muhammad Ali kuma ni ne president na hadin kan wasu rawan duniya baki daya. Wannan biki shekarar nan gaskiya yayi kyau sosai. Wanda kafa ne al'ummar Hausa muna neman hadin kai. Wannan ranar Hausa yana kawo mana danko zumunci da hadin kai.
Sarkin Anya kuma jami'in hulɗa da jama'a na majalisar sarakunan zango na ƙasa Alhaji Jibril Sisi.
Wanda ya fi ayatar da ni na kuma ji daɗi shine maganar tsohon shugaban ƙasa ya nuna wa Hausawa matsayinsu da kuma waɗanda ba su sani ba ya nuna musu muhimmancin Malam Bahaushe, tarihin Malam Bahaushe, cewa ashe ƙasar nan ba ta ma samu ƴancin kai ba sai tare da Hausawa, kuma irin rawar da a zo a gani da Hausawa suka taka da samun ƴancin kai. To ya ishi Bahaushe ya sake kansa a cikin wannan ƙasa ta Ghana ya sake jikinsa da maragawa.
Magajiyar sarkin Hausawan Nima Hajiya Azumi Ibrahim.
Taro ya yi kyau, mun kuma samu kara sosai ga an karawan ga kabilu ba wanda bai zo ba alhamdulillah. Kuma kuma president mu ya mana wani magana ya ce kayi wawa sonin kakanninmu da suka zo kai yaki Ghana su suka kawo wannan wakokin Hausa.
Tsohon shugaban kasa John Mahama bai kammala jawabinsa ba sai da ya dan taba Hausawa.
Jama'a kamun dai in zauna kun sani Bonjawa da Hausawa akwai wasa tsakanin kenmu, saboda Hausawa suka zo first community da suka zo suka zauna shi ne Salaga, sai akwai Gonjawa kuma wurin. Gonjawa na da imamai, suna da Muslims da ake cira Sakari ko abokanin wasa mu kar tashin hankali ya zo ciki. Wani imam ya fito Nigeria ya zo Hausa, sai an ce buban Ingam ya zo, don shi imam Gonjawan da ke duba masallacin ya ce an ce wani buban imam ya zo, to shi dai na ba shi hanya shi ya yi sallah. Sai aka cira imam Bahaushe, wato zo ka ci gaba mu yi sallah. Wallahi sai ya yi sallah ga kowa ya ji daɗi, tana kokari mun ji daɗi sallanka, wai ai kun sa ma ban yi abu wala ba tukuna.
It is Abdullahi Gago, Sajin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.